masu sarrafa ruwan leda a kasar Ghana ta yi karin kudin ruwan inda ta ce kari ne biyo bayan karin kudin leda da faduwar darajar CD da kuma sadan man fetur a kasar Ghana gare abinda masu sana'ar saida ruwan ledar ke fada.
Sunana Maimuna Tushayib, gaskiya karin kudin ruwan bai yi ba, domin ruwa dai yana ceton al'umma, ya fi ko me yayi tsada ruwa yayi sauki. Shi yasa a duba gwamnati ta duba eso a rage muna kudin ruwa biya watanna a rage muna, don yanzu da zafi in ba ka sha ruwa da yawa ba ka samu lafiya, yasa a rage muna kudin ruwa.
Sunana Aisha Jafar, wallahi ba izi bane biya wata dai, wallahi biya wata dai an kara muna sosai sosai, yasa ya hankurin an duba muna a rage muna kudin fiye watannan ba, don ba kowa bottle water ma mutum bai sai balle, yanzu kuma fiye watan da ake dan fama muke dan gwari-gwari da shi, kuma yanzu kuma an koma an kara muna, yasa saboda Allah da nan a duba rage muna fiye watannan.
Yanzu dai ɗan tsari na sayan jaka guda na ruwan ledar akan CD 7-8 kwatankwacin dalar Amurka ɗaya. Malam Atijani Hamza, masanin tattalin arziki, ya yi sharhi a batun.
Kungiya mai suna National Association of Sachet and Packaged Water Producers sun yi karin farashin sachet water, sannan kuma da ruwan kwalban plastic. Wato sachet water wadda ke tattare da pure water daidai 30 za a sai da shi 8 cedis, sannan kuma ruwan kwalban plastic karami za a sai da shi daga da 1 cedi za a kai shi 2 cedis, sa'annan mai B za a kai shi daga 1 cedi 50 pesos zuwa 2 cedis 50 pesos, sa'annan mai girman za a sai da shi 3 cedis 50 pesos. Wanga kuma kare-kare duka sun nuna cewa an samu karin man fetur, sa'annan kuma production cost ya je bisa, wato kayayyaki da ake sayo wurin hada ruwan yayi tsada, abin da ya shafi plastic bottle da sauransu. Wannan ya sababta dole su yi wanga kare-kare yadda za a yi business din su kada ya rushe.
Tuni dai al'ummar kasar Ghana take kira ga gwamnati da ta tallafa wa kungiyar masu sayar da ruwan ledar domin daidaita farashin. Hawa Abdulkarim Yonfaniya, sashin Hausa na Murar Amurka daga Accra, Ghana.